Muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a FM Noma, Dalol FM, da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka so hakan a hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan yammaci na yau Alhamis 14 ga watan Maris na shekarar 2019. Yusuf Aliyu Harandani tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muka sake dawo muku don gabatar muku da wannan shirin daga nan birnin Washington DC. A cikin shirin namu na wannan daren, naku muna dauke da rahoto irin nasarar da sojojin Najeriya tare da haɗin gwiwar na ƙasar Chadi suke samu ta yadda suke yaki da kungiyar nan ta 'yan ta'adda ta Boko Haram. Sai rahoto akan muhimmancin bada kyautar jini don tallafawa rayuwar wasu mabukata. Wanda akan haka ne ma muke so za mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Lambar dai da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Kada a manta sai a sa alamar tarawa a gaba. Haka kuma a cikin shirin namu dai duk a yanzu muna dauke da labarin tamola a takaice. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Hukumar Najeriya ta dakatar da aikin ceto da ake yi biyo bayan rushewar wani ginin makaranta a Lagos da ke dauke da kananan yara da ba a san adadinsu ba. Adadin mutane da suka mutu ya kai 8, amma zai iya karuwa. A yayin da waɗansu iyalai suke zanga-zanga, wani jami'in hukumar agajin gaggawa Ibrahim Farin Loye ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewar ma'aikatan sun kai ƙarshen aikin neman da suke yi, kuma ba sa tsammanin samun ƙarin mutane. Ya kiya ba da adadin waɗanda aka ceto da waɗanda suka mutu na baya-bayan nan. Da yammacin jiya Laraba ne suka ce sun kubutar da mutane 37. Yanzu dai ba a san adadin mutanen da suka bata ba. An dai ci gaba da yunkurin neman wasu shaidun a cikin baraguzai. Shugaban hukumar lafiya ta duniya da ake kira WHO a takaice ya ce zai iya kawo ƙarshen barkewar cutar Ebola a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo cikin watannin 6 idan komai ya tafi daidai kamar yadda aka shirya. Kididdiga ta baya-bayan da ma'aikatar lafiya ta Jamhuriyar Congo ta fitar na bayyana cewa waɗanda suka kamu da cutar sun kai 927 ciki har da mutane 584 da suka mutu. Shugaban hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya tabbatar da cewa duk wani kalubale da za su fuskanta a gaba zai iya mayar da hannun agogo baya a aikin da ake yi na shawo kan cutar ta Ebola. Ya ce an shawo kan yaduwar cutar a Baini da Manjina da Komanda da kuma Oicha da ke arewacin lardin Kivu. Labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Bayan matakan da fiye da ƙasashe 30 suka ɗauka, hukumar sufurin jirgin sama ta Amurka ta amurci dakatar da tashin dukkanin jerin jiragen sufuri na kamfanin Boeing. Wannan mataki na gaggawa da aka ɗauka na dakatar da dukkan sababbin jiragen sama daga bi ta sararin samaniya na Amurka na matsayin wani mataki wanda kuma ya sha bamban da matakin da kamfanin jirgin ya ɗauka na cewar babu wani dalilin na bada dokar dakatar da tashin jirage saboda mummunar faduwar jiragen ƙasar Indonesia da ta Habasha. Bana so in yi da na sani wajen ɗaukar mataki, inji Trump da yake amsa tambayar manemar labarai a fadar White House bayan sanarwa da ya bayar da a ranar Laraba cewa duk sababbin jiragen Boeing 737 za su dakatar da tashi na ɗan lokaci kaɗan. A ganin mu wannan shine matakin da ya dace. Yau Alhamis, Majalisar Wakilan Amurka ke shirin takawa shugaba Donald Trump birki, inda za su kada kuri'ar kin amincewa da dokar tabacin da ya ayyana na ware kudin gina katangar kan iyakar Amurka da kasar Mexico. Wadansu 'yan jam'iyyar Republican kalilan sun kudirin aniyar marawa taron 'yan jam'iyyar Democrat baya a cikin amincewa da dokar tabacin a lokacin da za a kada kuri'ar a zauren majalisar da 'yan Republicans suke da rinjayen 55-44. 'Yan jam'iyyar Republican da dama sun bayyana rashin jin daɗin ayyana dokar tabacin da cewa kundin tsarin mulkin ƙasar ya ba majalisar ikon akan abin da ya shafi kashe kuɗin gwamnati, sai dai ana kyautata zaton yawancinsu za su kada kuri'ar amincewa tare da ambaton buƙatar gaggawa ta kare kan iyakar kudancin Amurka. Shin za mu ce a duk lokacin da shugaban ƙasa bai samu abin da yake so ba a majalisa sai kawai a ayyana dokar ta ɓaci ita kuma majalisa ta miƙa wuya? In ji shugaban marasa rinjaye a majalisar dattijai Chuck Schumer.
A gaida Hadiza Kyari da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington, gundumar Columbia. To bari mu shiga duniyar rahotanni kuma. Rundunar sojojin Najeriya tare da haɗin gwiwar sojojin ƙasashe makwabta na yankin tafkin Chadi sun yi ɓarmota ga 'yan ƙungiyar ta'adda ta Boko Haram na tsawon kwanaki. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina Kaina, ya haɗa mana rahoto dangane da wannan nasara da suka samu.
Wannan hare-hare da jiragen yakin Najeriya da Nijar ke kaiwa ba ƙaƙƙautawa, ana yi ne da zumar gamawa da mayakan Boko Haram a wani sabon farmaki da dakarun ƙawancen yankin tafkin Chadi suka ƙaddamar mai take Operation Yancin Tafki. Yau dai an shiga rana ta 7 kenan. Sojojin ƙawancen suna ta ruwan wuta ba ƙaƙƙautawa akan mayakan Boko Haram da NIS, musamman farmakin sama da jiragen yakin Najeriya da Nijar ke kaiwa. Na tuntuɓi kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya, Air Commander Ibikunle Daramola, ko yaya girman wannan farmaki yake?
So the Nigerian Air Force in particular, working in conjunction with the Nigerian Air Force, has been conducting intelligence, surveillance and reconnaissance missions as well as strike and close, that's air interdiction and close air support missions supporting surface forces.
Rundunar sojojin saman Najeriya da haɗin gwiwar rundunar sojojin saman Nijar suna ci gaba da gano makoyar mayakan Boko Haram da kuma IS a zirin yankin tafkin Chadin da arewacin jihar Borno, tare da kai musu farmaki da ma kuma ƙarin wani farmaki na marawa sojojin ƙawance, wato musamman sojojin ƙasa. Kuma ana samun gagarumin nasara sosai, musamman tsakanin shekarun jiya zuwa jiya, da aka kashe kimanin manyan 'yan Boko Haram guda 30. An kuma ƙara karkashe wasu mayakan na Boko Haram a yankin Arege, inda baya ga karkashe su aka kuma kwato ƙarin wasu manyan makamai. A taƙaice dai muna musu rubdugu a halin yanzu.
Routing and destroying all elements, remnants of Islamic State or West Africa Province terrorists that are located within the Lake Chad Basin General Area.
A baya sojojin saman Najeriya kun taka rawa sosai a farmakin Operation Gama Aiki da dakarun yankin tafkin Chadin suka kaddamar. Koya za ka kwatanta wancan farmaki da shi wannan sabon farmaki na Operation Yancin Tafki?
Over time there have been a number of operations, one in the recent past Operation Gama Aiki.
Kasan a shekarun 2015 zuwa 2016 an kaddamar da farmakin Operation Gama Aiki da ma sauran farmaki iri daban-daban. Amma wannan sabon farmaki na Operation Yancin Tafki wani gagarumin farmaki ne aka kaddamar, wanda aka shirya masa sosai. Aka tsara shi a tsanake cikin haɗin kai da kazar-kazar, da kai tsaye ake yin sa don takura 'yan ta'adda a tabbatar babu wani wurin da za su ɓoye, sannan a gama da su. Yanzu haka an tattoshe duk inda 'yan ta'addan suke kai komo tsakanin kan iyakokin Najeriya da Nijar, yayin da a ɓangare ɗaya kuma ake kai musu ruwan wuta daga sama. Kaga abin kenan, ma da yasa muke samun nasara a wannan karo sosai.
That is why there is some reasonable level of success already recorded.
Ko a makon da ya gabata, sai da dakarun ƙawancen suka kashe kimanin 'yan Boko Haram guda 40, yayin da a wannan mako aka ƙara kashe guda 30. A halin yanzu ana ci gaba da wannan farmaki. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Jinjina ta musamman ga Hassan Maina Kaina. Waishin al'umma sun san muhimmancin bada kyautar jini kuwa don tallafawa marasa lafiya masu karamin karfi kuwa. Babban abun nan yana da muhimmanci ga al'umma ko kuma ga taimakama marasa hali. A wannan rahoton da Tamar Abari ta hada muna daga Jamhuriyar Niger na nuna muhimmancin bada kyautar jini.
Kimanin takardu 107 ne aka gabatar na masu bada jini taimako wanda kwamitin da ke kula da shirin ya gudanar da tankaye da rairaye a kansu kamar yadda Umaru Isa shugaban kwamitin ya bayyana.
Gabaki ɗaya mutum wanda suke bada 107 muka samu. Bisa kan waɗannan mutanen 107 mun samu mutum guda wanda ya bada jinin shi so 48 shine wanda ake ce ma Bage Salifu da aka aihe shi a Ayeru shine wannan bagen shi Allah ya ba wannan zuwa maka.
Bangaren masu bada taimakon jini shugaban kungiyar Muhammad Nuru ya ce hakan ya kara musu kwarin gwiwa ne.
Zan fara gode ma shugaban kasa da wannan government da ta bamu damar aiko kujerar haji guda ga dukkan masu bada jini na jihar Damagara. Mun gamu su da dukkan irin tsarin da aka dauka. Lalle bada jini iya da amfani, iya da muhimmanci kwarai da gaske. In ka ba mutum jini, lalle mutum bai iya ma mutum rai. Amma in ka bada jininka aka sa mara lafiya, zaka amfane shi. Kuma muna samun marasa lafiya da yawa, ga gidan mata da suke aihuwa suna bada jini, kullun ana neman ga yawan accident da ake yi. Ta kowace hanya kullun mutane suna ji a radio ana neman jini. Saboda haka nan duk wanda Allah ya ba lafiya su zo a taimaka. Kuma ko musulunci yare da shi.
Abu Yahaya, director a hukumar kiwon lafiya ta jihar Damagara, kiraye ga gwamnati da ta karfafa irin wannan tsari, dama ce kuma ta rage matsalar jini a asibitoci wanda suke fama da su.
Sai mu yi fata a wajen gwamnati yadda an ka bi wannan tsari mai muhimmanci a ƙara yin nazari a ce duk shekara ma ko wace jiha mu ce masu bada jini a ci gaba da bada jini ba wai don ma ka samu kujerar zuwa haji ba. A'a, saboda Allah sawan dukkan ba ka taimaki wani ka taimaka an cece rayuwar shi. To Allah ɗai ya san irin ladar da zai iya baka. To muna tsammanin kukan namu shugabanninmu za su shi kuma da mun imani da kokowa na lahiyar al'umma shine an ka sama gaba.
Bage Salisu da ya samu tukuicin jajircewar da ya yi ne wajen ba da taimakon jini ya kai shiga samun wannan kujera ta aikin haji.
Allah saka da alheri yanzu da a bada jini na shekara 30 tunda tun kasar da nike bada towa fitan nan solon yami har zama yau ina bada nan zanda kowane wata uku ina bada 450.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger.
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin.
To a gaida Tamar Abari. Akan wannan muhimmancin wannan bada kyautar jini muke so ku bugo don ku bayyana muna ra'ayoyinku. Ko kuna bada kyautar jini kuwa? Za mu so mu ji daga gare ku. Lambar dai da za ku kira mu kamar kullun ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Amma kamin mu bude layukan mu balle ku kira ku bayyana muna ra'ayinku sai mu shakata da wannan wakar ta zaman lafiya.
Nigeria, get the hand inside. Give me some Nigeria, get the hand inside. yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari 202-205-2655.
To mun samu kira na farko daga jihar Jigawa. Wa muke da shi daga Jigawa?
Kuna tare da Muntari Sela Majiya.
To Malam Muntari, muna sauraron ka.
To madalla, na ji daɗin wannan shirin nan.
To masha Allah, mu muna godiya.
Kwarai da gaske, kuma muna son jama'a kamar yadda kuka ce a taimaka din nan, kwarai ya kamata a rinka taimakawa tun da wasu ba su da ƙarfin da za su dima. Kwarai da gaske, to ni ma wannan na ji daɗi kwarai da gaske, kuma in Allah da mu ma za mu rinka taimakawa insha Allah.
To kasan, to ko za ka gaya mana kaɗan daga cikin muhimmancin ba da kyautar jini?
Eh, kwarai da gaske. Shi muhimmancin ba da kyautar jini, ni a tunina ina ganin sadaka ne, kuma ka taimakawa mai ƙaramin ƙarfi, ka kuma taimakawa kanka, domin kai ma baka san wata rana a halin da kai zai
To masha Allah, to mun gode malamar Tala. Bari mu je jihar Bauchi. Barucin Yakubu, wa muke da shi daga Bauchi?
Haruna Umar ne daga Dambam.
Malam Haruna, muna sauraron ka.
Ina ganin muhimmancin ba da jini. Daga jini ina ga za a sami abin nan samun lafiya. Na rage yawan jini a jikin mutum, kamar yadda ya tabbata a jini cewa kafo yana ƙara wa mutum lafiya.
To Malam Haruna, kai kana ba da wannan kyautar jinin naka?
Kyautar jini ba, amma duk an ba wanda ya shafi ƴan uwana da abokan arziki.
To kai baka taba bada ba, amma kuma kana kira ga su mutane su ma su dinga bada ke nan. Kash, to mun layin Malam Haruna ya tsinke. Kuma har yanzu dai ba mu samu
Kano State Nigeria.
To daga Kano, wa muke da shi daga Kano?
Kana magana da Ahmad Anji, direba daga Gulu, karamar hukumar Rimin Gado a jihar Kano, Najeriya.
To muna sauraron ka Malam Audu.
Ahmad Anji.
To Malam Ahmadu, muna sauraron ka.
Na ji abubuwan da ake maguri a kan maganar ba da sadakar jini. Sadakar jini kan duk wani ba a sadakar jini ya taimaka wa al'umma, kuma abin da ya yi a kai ceto rayuwar ne, wannan buƙatar jinin ya ceto rayuwarsa ne.
To Malam Ahmadu, kai ka taɓa ba da kyautar jini?
To ni ban taɓa ba da kyautar jini ba, saboda ni a matsayina halin da nake ciki mutum ne matafiyi, tun da direba ne dukkan lokutan da ake buƙatar jinin ba ran afane ni akan lokacin ba. Amma dukkan lokacin da ake da buƙata, har idan ina nan ko ina kusa ko ina na ga wanda yake da buƙata, har an gwada jinin nawa cewar zai daidai da mabuƙacin, ko da a yanzu kamar shirye nake.
To masha Allah, muna godiya Malam Ahmadu. Bari mu koma jihar Jigawa. Wa muke da shi a Jigawa?
Assalamu alaikum, Hashimu Ahmad Fadawa, harba hukumar kafin Hausa ta tarayyar Najeriya.
To Malam Hashimu, muna sauraron ka.
Yawa, wani maudu'i kuke kai yanzu? Dan yanzu na kama ku.
To muna tattaunawa ne akan muhimmancin ba da kyautar jini ga waɗanda suke mabuƙata.
Okay, jini. Zahiri na ba da jini sau biyu, kuma na ji daɗin barewa da na yi. Zahiri.
To me kiran ka ga sauran mutane da ba su taɓa ba da kyautar jini ba?
Ina kiran su taimaka su bayawa, saboda ceci al'umma. Akwai mutane mabuƙata, wani ba shi da kuɗin da zai iya sayan jini a asibiti, idan ya bayar ka ga ya sadaka tijariya.
To masha Allah, Malam Hashimu, bari mu muna nan dai a jihar ta Jigawa. Muke da shi a Jigawa? Wa muke da shi a Jigawa?
Salamu alaikum, ina gina ma'amu. Yanzu ga tsaba hukumar Oyo.
Wa ke magana?
Garba Ahmed dan da zan zigawa da zigawa kaman kuma auyo.
To Malam Garba muna jin ka.
To alhamdulillah ni ma na zan go ba ga zin na dan tawawa ku da wayo da wannan dan dan ni jina wallahi saboda haka ina ba mutane shawara asabara ba dai na ba dai ba ko ne na musulunci.
To mun gode bari mu tafi jihar Katsina wa muke da shi a jihar Katsina.
Assalamu alaikum ta Allah barkatu.
Wa alaikum assalam wa ke magana?
Kana magana shugaba Iliya ne kanti da shi yake zancen da wara tare Nigeria.
To malam shugaba Iliya muna jin ka.
Yawa a cikin shi dai ba da gire kan na farko dai na baka lafiya a jikin ka.
Eh.
Kuma duk wanda ya bada jini yana da lada gurin Ubangiji kuma shi ma ceto rayuwar wani dan adam dan uwansa.
Eh
bukatun mu dai duk lokacin da aka tashi bada jini to kai kokari ka je ka bada in Allah sa da damar badawa.
To masha Allah muna godiya Malam Iliya bar mu koma garin gwamna wa muke da shi a Kaduna garin gwamna.
To barka da yake.
Barka da yi wa ke magana?
To madalla sunana Murtala ne ina kiran ku da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala muna sauraron ka.
To gaskiya muna ƙara shawartar su al'umma ce gaskiya su dinga kokari suna bada gudunmuwar jini. Saboda cetar rayuwa ne kuma kai ma baka san sando ne zai zai kila mutum na cikin rashin lafiya kai ma a taimaka ma ma baka sani ba. To amma matsalolin da yake shi ne wani lokaci in ka aka ba da taimakon jinin nan to sai yanzu wani lokaci asibitin gaskiya muna gashin suna amfani da shi ne ko kuma suna saida ne dai mu ba mu sani ba. Ya kamata hukuma ta dinga fita tana bayani wanda ya shafi wannan fannin muna ji kuru sannan ka ga sai a samu ƙwarin gwiwa ba da gudunmuwar jini. Da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode Malam Murtala daga jihar Kaduna. To har yanzu dai muna nan muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ko kuma mu ji kun taba bada kyautar jini. To mun samu wani kira daga jihar Adamawa. Muke da shi daga Adamawa.
Abureji ne daga Sebore Mubi South.
To Malam Abubakar muna sauraron ka.
To wannan abin naku gaskiya yana da kyau. Kodayake ya dare ina neman ku bana samun ku.
To masha Allah yo Allah ya baka sa'a.
Wato ma shi maganan bada jini gaskiya an taimakawa rai. Sannan kuma mutum ya duba abun tausayawa ne sosai. Ya kamata mutane su himmantu da mai da zuwa a taimakawa masu bukatan jini.
To masha Allah. To mun gode bari mu tafi jihar Niger kuma. Wa muke da shi a Niger?
Ibrahim ne wanke hula a garin mai gode a Kemba.
To Malam Ibrahim muna jin ka.
To gaskiya alhamdulillah muna ƙara godiya gare ku ga kusa da bisa kuma ainihin ƴan uwa jama'a da suke bada gudunmuwa a bangaren bada jini a asibitoci. Amma abinda muke roƙon hukuma musamman gwamnati wannan sabon gwamnati za a kafa muna roƙon inda asibiti take ta gwamnati dan Allah taimaka a gyara mana ita.
To Allah ya sa
saboda kamar munan kauyen namu akwai ta asibiti da aka gina ana ce mata jerin asibiti nan da ja. To amma gaskiya yanzu ba ma'aikata iya dabbobi kawai kake gani asibitin nan muna roƙon dan Allah taimaka a gyara mana.
To Allah ya sa wannan kiran naka ya kai ga mahukunta. Bari mu koma jihar Plateau a Jos wa muke da shi.
Kuna magana da Alhaji Babaji mai Gwanjo Jos Plateau Kandahar.
To Alhaji Babaji muna jin ka.
Da muna bada kyautar jini Allah tunda lokacin da PDP ta hau mulki muka samu karancin jini mu kanmu a jikin mu amma yanzu in Allah da tunda Buhari ya dawo albarkar kudura Allah ko wani asibiti sai wadata da asibiti sai ya wadata da jini.
To kai kana nufin Alhaji Babaji baka taba bada kyautar jini ba kenan?
Ni din ai kafin PDP ta hau na bada kyautar jini a jibi ya fi kwalba shida. Amma tun da PDP ta hau shekara 16 ne to ina abin da zaka ci a lokacin PDP.
To mun gode Malam Babaji iyaka abin da zamu dauka kenan a yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu gobe zamu ci gaba da baku dama. To muna godiya ga duk waɗanda suka samu damar bugo muna don bayyana nasu gudunmuwa da suke badawa wajen jini ko bada kyautar jini. Ga shirinmu yanzu na gaba ta Mola.
Wasanni a takaice.
karon farko a cikin shekaru 10 da dukkan kungiyoyi hudu daga kasa daya za su fafata a matakin quarter final na gasar kwallon kafa ta cin kofin zakarun Turai. A daidai sa'ar da dukkan kungiyoyin kasar Ingila da ke cikin gasar suka sami tsallakewa, nasarar da Liverpool ta yi jiya akan kungiyar Bayern Munich ta kasar Jamus ya nuna cewa Ingila din ce yake da rabin kungiyoyi takwas da za su buga wasannin zagayen na quarter final na gasar, tare da kungiyoyin Manchester United da Manchester City da kuma Tottenham da Tunisia suka yi nasarar kaiwa wannan zagayen. Wannan da ya maimaitawa ne na tarihin shekarun 2000 sa'adda dukkan kungiyoyin Ingila hudu suka sami kaiwa a zagayen na quarter final a kakannin wasanni biyu a jere da juna. A gobe Juma'a ne za a tsara jadawalin fafatawa a matakin na quarter final da kuma na kusa da na karshe na gasar. A yau Alhamis ne aka bude wani taron majalisar zartaswa na hukumar kwallon duniya wato FIFA a birnin Miami na kasar Amurka domin tattauna yiwuwar faɗaɗa gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya. To sai dai taron na duba yiwuwar faɗaɗa gasar zuwa kasashe 48 ne tun daga gasar ta 2022 da za a fafata a kasar Qatar a maimakon ta shekara ta 2026 da aka tsara tun farko. Shugaban hukumar kwallon Najeriya Amaju Penic da ke shugabantar tawagar nahiyar Afirka bikin bude taron ya ce nahiyar ta Afirka za ta taimaka sosai wajen cimma wannan makasudin na faɗaɗa yawan kasashe a gasar ta 2022, don haka ba sai an jira har shekara ta 2026 ba. Kalaman Penic din na nufin ƙarin samun kasashe masu fafatawa a gasar da ake hasashen za su ninka biyu daga nahiyar Afirka. To sai dai kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ruwaito cewa hukumar ta FIFA na nazarin yiwuwar soma tsarin a Qatar, to amma kuma tare da samun ƙarin wata makwabciyar ƙasa domin karɓar bakoncin gasar. Kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da ke kasar Spain ta cimma matsayar sayan dan wasan baya na kungiyar Porto Eder Militao a ƙarshen wannan kakar wasanni akan kuɗi euro miliyan 50. Dukkan kungiyoyin biyu sun fitar da sanarwa a yau Alhamis akan kai ƙarshen cinikin dan wasan dan kasar Brazil mai shekaru 21 wanda zai rattaba hannu a sabon kwantaragi da zai kai har shekara ta 2025 da Real Madrid din. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To a gaida Murtala Faruk Sanyinna da labarin tamola. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, gundumar Columbia. A nan agogo mu yana cewa karfe 4:57 na yamma.
Yau Alhamis, hukumar Najeriya ta dakatar da aikin ceton da ake yi biyo bayan rushewar wani ginin makaranta a Lagos da ke dauke da kananan yara da ba a san adadinsu ba. Adadin mutane da suka mutu ya kai 8, amma zai iya karuwa. Shugaban hukumar lafiya ta duniya da ake kira WHO a takaice ya ce zai iya kawo ƙarshen barkewar cutar Ebola a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo cikin watanni 6 idan komai ya tafi daidai kamar yadda aka shirya. Bayan matakan da fiye da ƙasashe 30 suka ɗauka, hukumar sufurin jirgin sama ta Amurka ta umurci dakatarwa da tashin dukkanin jerin jiragen sufuri na kamfanin Boeing. Yau ranar Alhamis, majalisar wakilan Amurka ke shirin takawa shugaba Donald Trump bilki, inda za su kada kuri'ar kin amincewa da dokar ta bacin da ya ayyana na ware kudin gina katangar kan iyakar Amurka da ke kasar Mexico.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin wanda ta taya ni gabatar da shirin, Hadiza Kyari, da wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham, sai injiniyan mu na yau wanda suka taimaka mana wajen gabatar da wannan shiri. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wani lafiya. Assalamu.